sai kuma yace salati na gaba ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahima wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majidun. Kawai abinda muka samu bambanci tsakanin wannan salatin da wancan, kaga wannan yace Allahumma salli ala Muhammadin, sai yace wa ala azwajihi wa zurriyyatihi. Kaga an ce a can ali Muhammad ko? To kenan wannan yana nuna mana iyalan gidan annabin nan akwai matansa. Dan yace wa ala azwajihi, duk wanda zai yi salati to lalle ya iya sa salatin da matan annabi, tunda matan annabi iyalinsa ne da zuriyarsa. Kama sallaita ala ali Ibrahima, sai ce wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kuma kama barakta ala ali Ibrahim. Da aka ce ali Ibrahim, ma'anan ba a ce wa ala Ibrahim ba, ai ali Ibrahim, Ibrahim ya shiga ciki ai, ko ba ga bane? Yawwa, innaka hamidun majidun. Wannan riwayar Imam Bukhari ne da Muslim. So wannan yana nuna mana cewa waɗanda suke cire matan annabi a cikin iyalansa sun yi kuskure. Tunda kaga ashe matan annabi suna da darajar da an ce an zo salati ma a yi musu. Amma yanzu kaga aqidar ɗan Shi'a matan annabi ba sa cikin iyalansa. To so irin wannan salatin ya za su yi da shi? Ba sa yi. Duk da Buhari da Muslim ne suka ruwaito, to sai su wanci karar da shi. Duk inda ɗan Shi'a yake in zai salati ce yake Allahumma salli ala ali Muhammad kawai. Shikenan ali Muhammad. Su kuma ali Muhammad ɗin nan matansa ba sa ciki a fassarar su. So ba yanda za a yi dan Shi'a ya ma wannan salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi, a'a, sai dai Allahumma salli ala ali Muhammad kawai, aka ra ali Muhammad, shikenan sun gama. Ku lura ko a radio ne aka sa dan Shi'a in dai zai salati, to duk wanda kuma kaje yana irin wannan salatin to dan Shi'a ne. Akwai hanyoyin da ake cafkasu, wani zai zo ita maka taqiya ita ma bayani ba za ka gane ba. To daga salatinsa in kaje yana Allahumma salli ala ali Muhammad, ali Muhammad ɗin nan kullun shi yake faɗa, to ɗan Shi'a ne. In ko ba ɗan Shi'a bane to ya tasirantu da ɗan Shi'a, ko yana karanta littafin ɗan Shi'a da shi yake amfani. So kaga adalci tunda ya zo a riwaya sai ka faɗa. Amma saboda ƙiyayya bara ma su yi wannan salati wa iyalan annabi Muhammad ɗin ba sallallahu alaihi wasallam matarsa. Wannan sahabinsa Abu Humayt As-Sa'idi Al-Munziri, shine Sa'd ibn Al-Munzir kenan. Allah ya kara musu da riwayar Bukhari da Muslim.